sektiku. Bu reina keche, za reina keche. Teoraruwa me aska kasada samaria. Zinaria keche mo kolen chicken zuchia. Fatam alkhairi alkare ke da dukkan sharri dinke ce hasken annuri kyakkyawa san kowa yar budurwa ke ce zambaiwa zuciya
zambaiwa zuciya
babu ke wallahi zan sha wuya zambaiwa zuciya
zambaiwa zuciya
babu ke wallahi zan sha wuya
sha wuya
duk wanda ya taba ki zan dau mataki zan bashi mamaki I no go leave him I no go leave him duk wanda ya taba ki me I go show my leave da a ce da ni na cika wauta kan san ki zan fafata kyakkyawa san kowa yar budurwa ke ce zambaiwa zuciya
zambaiwa zuciya
babu ke wallahi zan sha wuya
ke ba zan sha wuya
ke ce zambaiwa zuciya
zambaiwa zuciya
babu ke wallahi zan sha wuya zambaiwa zuciya
zambaiwa zuciya
babu ke wallahi zan sha wuya
ke ba zan sha wuya
ke ce zambaiwa zuciya
zambaiwa zuciya
babu ke wallahi zan sha wuya
ke sha wuya
ke ce zambaiwa zuciya ba ke ba zan sha wuya ke ce zambaiwa zuciya